is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Talata 5 ga watan Nuwamba shekara ta 2024. Ranar da ake gudanar da zaben shugaban kasa a nan Amurka, da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin mu kai ga abin da muke tafi da shi a safiyar yau, ga Maryam da kanin labarai.
Kasashen da ke kokarin kawo cikas a zabukan Amurka a yau Talata akan dole sun koma amfani da hotunan bidiyo na bogi da sauran bayanan ƙarya saboda sun kasa samun damar yin kutse a tsarin zaben kasar. A makon ƙarshe na yakin zaben shugaban kasa Amurka, dan takarar shugaban kasa Donald Trump ya shigar da kafar talabijin ta CBS ƙara. Masu fafutukar kare haƙoƙin bil'adama a Najeriya sun caccaki yadda aka yi shari'a da tsare wasu masu zanga-zanga su 70 na lokaci mai tsawo.
Shi dai birnin Washington DC, duk da yake shine babban birnin kasar, bai cikin jerin wurare mafiya tasiri a zaben Amurka saboda a tarihance tun gar jam'iyyar demokarace. Don haka jam'iyyar Republican ba ta ma kwatanta fafatawa a wurin saboda kar ta yi asarar lokacinta da kuma kudinta.
Jihar Maryland na shirin gudanar da gagarumin zabuka waɗanda suka haɗa muhimman fafatawa ta neman kujerun 'yan majalisar dattawan Amurka da na majalisar wakilai.
A nan jihar Virginia, wacce ke da iyaka ko kuma na ce take haɗe da babban birnin Washington DC, da muka ɗan yi waiwaye kan tarihin zaɓe a jihar ta Virginia, musamman na shugaban ƙasa. Jam'iyyar Republican ta kwashe gomman shekaru tana lashe zaben shugaban ƙasa.
To inda shirin namu ya ta'allaka kenan a yau, sai ku kasance tare da mu domin samun rahotanni da dumi-dumin su kan zaben na Amurka. Muna kuma dauke da cikakken tarihin manyan 'yan takarar shugaban ƙasa a wannan zabe. Kafin nan, ga Maryam.
On behalf of everyone whose story could only be written,
I stand before you this evening with a message of confidence, strength, and hope.
To ga Maryam da halin da duniya ta waye gari a safiyar yau.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Kasashen da ke kokarin kawo cikas a zabukan Amurka a yau Talata akan dole sun koma amfani da hotunan bidiyo na bogi da bayanan ƙarya saboda sun kasa samun damar yin kutse a tsarin zaben kasar ta yadda ta yiwu su canza ainihin yawan kuri'un da aka samu, a cewar ma'aikatar da ke da alhakin tabbatar da tsaron zabe ta Amurka. Jami'ai a hukumar tsaron yanar gizo ta CISA sun faɗa a yammacin jiya Litinin cewa ƙasa da sa'o'i 24 kafin a buɗe rumfunan zaɓe a yau Talata, babu wani abu da ke nuna cewa abokan hamayya a Amurka kamar ƙasashen Rasha, Iran da China na da ƙwarewar yin kutse tare da yin katsalanda a cibiyar zaben ƙasar. Zan iya bugun kirji in ce na tabbatar da cewa zai yi wuya a samu kutse ta yanar gizo akan zaɓukanmu ta hanyar da kutsen zai yi wani tasiri a zaben shugaban ƙasa, a cewar daraktan hukumar CISA Jan Esterly. Wasu daga cikin dalilan wannan ƙwarin gwiwar sun samo asali ne daga tsarin zaɓukan Amurka, inda kowace jiha ke amfani da nata tsarin na ƙidayar kuri'u wanda ya sha bamban da saura. Bayan haka an kwashe shekaru, hukumar CISA na shirye-shirye inda ta yi aiki tare da jami'an zaben jihohi da na ƙananan hukumomi a faɗin Amurka. A makon ƙarshe na yakin neman zaben shugaban ƙasa Amurka, dan takarar shugaban ƙasa Donald Trump ya shigar da kafar talabijin ta CBS ƙara tare da gabatar da ƙorafi akan jaridar Washington Post a gaban kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zabe ta tarayya. Waɗannan su ne jerin manyan ƙararraki na baya-baya da suka janyo cece-kuce tsakanin tsohon shugaban ƙasar da kafafen yaɗa labarai, wanda lokuta da yawa yake zargin suna nuna son kai. Trump ya kai karar CBS ne akan wata hira da kafar ta yi da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris a shirinta na 60 Minutes, wanda aka watsa a farkon watan Oktoba. shi ma Trump din a baya ya amince a yi hirar da shi a shirin, amma daga bisani ya canza ra'ayi. Karar da aka shigar a jihar Texas a ranar Alhamis ta yi zargin cewa kafar sadarwar ta nuna amsoshi biyu daban-daban da aka yi wa Harris game da yakin Isra'ila da Hamas. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To Maryam Dauda kenan da labaran duniya, amma kada ki nisa nan kadan, zaki sake shigowa kafin nan. Bari mu bude taskar hotannin namu daga jihar Virginia a nan Amurka, inda abokin aikin mu Mahmud Lalo zai dauko mana rahotannin zaben shugaban kasa da za a gudanar yau. Mahmud, ya shirye-shiryen zabe a Virginia?
To Grace, a nan jihar Virginia wacce ke da iyaka ko kuma nace take hada da babban birnin Washington DC wanda ke dauke da fada shugaban kasa ta White House, akwai zabuka da za a yi da dama, wato kama daga zaben shugaban kasa zuwa ga na ɗan majalisar dokoki da kuma zabe da za a yi na raba gardama kan batun cire wasu tsaffin sojoji da suka rasa mazansu ko matan su a fagen yaki harajin dukiyoyin da suka wato mallaka. To sai dai a dukkan jerin waɗannan zabuka da za a yi na shugaban kasa shine fi daukar hankali kamar yadda ake gani a kusan kowane zabe. Idan muka dan yi waiwaye kan tarihin zabe a jihar ta Virginia, musamman na shugaban kasa, jam'iyyar Republican ta kwashe gomman shekaru tana lashe zaben shugaban kasa. Sai dai baya-bayan nan, wato tun daga zaben tsohon shugaba Barack Obama a shekarar 2008 har zuwa zabe na karshe da aka yi a shekarar 2020, wato karawar da shugaba Biden ya kada Trump, jam'iyyar Democrat ce take lashe zabe a jihar. Ita wannan jiha ta Virginia har ila yau zai yi kyau masu sauraro su san cewa gwamnanta dan jam'iyyar Republican ne, amma kuma ɗan Democrat su ne suke rike da rinjayen majalisar dokokin jihar. Duk da cewa babu zaben gwamna da na 'yan majalisar dokokin jihar a wannan zabe da za a yi a yau, domin ita Virginia zabenta yana wani lokaci ne da aka keɓe daban da sauran na jihohin Amurka. Bugu da ƙari, Grace, bisa tsari irin na demokradiyyar Amurka, akwai kofa da ake baiwa jama'a dama su kada ƙuri'unsu tun da wuri ba sai ranar zabe ba. Wannan kamar wata dama ce da ake ba mutane masu uzuri su sauke nauyin da ke kansu su yi zabensu da wuri, kai ba sai lalle ma mutum yana da wani uzuri ba, kowa bisa raɗin kansa zai iya zuwa ya je ya yi zabensa da wuri, wato early voting kamar yadda ake faɗa da harshen Turanci, domin doka Amurka ta ba kowane ɗan ƙasa ta wannan dama. Kuma bisa ƙididdiga da wani kamfani mai zaman kansa da ake kira vpub.org ya yi, sama da mutum miliyan 2 sun riga sun kada ƙuri'unsu a Virginia tun kafin yau Talata da aka ware a matsayin ranar zabe. Baya ga haka, a zaben Amurka akwai jihohin da ake yi wa lakabi da battleground, wato waɗanda ake fafatawa tsakanin Republican da Democrat wajen neman ƙuri'u ko kuma inda ƙarfi ya zo ɗaya. Kuma bisa yadda tarihi ya nuna a baya, jihar Virginia ba ta cikin waɗannan jihohi. To amma wasu masana da ba su da yawa suna hasashen cewa a wannan zabe na yau jihar za ta iya jirkicewa ta zama jihar da ake kare jini buri jini tsakanin waɗannan manyan jam'iyyu. Hasali ma ai shi zaben baki ɗayansa, kamar yadda masu sharhi da masu binciken jin ra'ayin jama'a ke nunawa, ba za a iya sanin macito ba, saboda kusan alƙalaman jin ra'ayin jama'a na nuna ana kankan ne. Duk kuwa da wasu masana na gargaɗin cewa sakamakon jin ra'ayin jama'a da ake fitarwa ba abu ne da za a iya dogaro da shi ba.
To mun gode Mahmud, sai mun sake waiwaye ka anjima.
To madalla, ni ma na gode.
To gaida Mahmud Lalo, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan yanzu mai sauraro ya kamo tashar, muna tare da abokan aiki a waɗansu jihohin Amurka inda za su kawo muku rahotannin zabe. Daga jihar Virginia kuma bari mu nufi jihar Maryland inda abokin aikin mu Sarfilu Hashim zai dauko mana rahotannin wannan zabe. Sarfilu gare ka.
To da farko jihar Maryland na shirin gudanar da gagarumin zabuka waɗanda suka haɗa da muhimman fafatawa ta neman kujerun ƴan majalisar dattawan Amurka da na majalisar wakilai. Haka kuma akwai kujerun ƴan majalisar dokoki amma waɗannan na fadin jihar. Masu jefa ƙuri'a kuma suna la'akari da wasu matakai da suka shafi ƴan jihar, ciki har da matakan shirye-shiryen jefa ƙuri'a kan kuɗaɗen ilimi da ake tallafawa da kuma ɓangaren kula da lafiyar al'umma. To game da yawan masu jefa ƙuri'a, ya zuwa yanzu dai jihar Maryland tana da kusan masu jefa ƙuri'a miliyan 4.2 da suka riga suka yi rajista, kuma ake sa ran za su kada ƙuri'unsu a ranar Talata idan Allah ya kai mu. Amma fa duk da cewar har yanzu akwai kuma waɗanda suka ma riga suka kada ƙuri'ansu, wato Ali Botin da ake da wuri. To yanzu haka dai jihar Maryland ta kafa cibiyoyin jefa ƙuri'u sama da 300 a damfadin jihar don tabbatar cewa an baiwa duk masu shirin zaɓe damar sauki wato nauyin da ya rataya a wuyansu a duk inda suke. Ina nufin waɗanda ke birane da karkara dukansu baki ɗaya.
Kimanin jami'an zaɓe nawa ne za su gudanar da ayyukan zaɓe a jihar?
To game da jami'an zaɓe, yawan jami'an zaɓe, akwai kimanin alƙalan zaɓe da jami'an zaɓe kusan 10,000 da ke aiki tukuru a faɗin jihar don ganin cewar an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da adalci da kuma lumana.
To da na batutuwa suka fi ɗaukan hankalin masu kada ƙuri'a a jihar Maryland?
To batutuwan da suka fi muhimmanci ga masu kada ƙuri'a a wannan shekarar suna da yawa. Kamar sauran jihohi, a jihar Maryland manyan batutuwan sun haɗa da tallafin ilimi, samun damar kiwon lafiya, wato mutum ya samu damar zuwa ga likita ko kuma ya samu kulawa ta gaggawa da yake bukata, da kuma manufofin sauyin yanayi, da kuma a tabbatar da cewar jihar tana zaune lafiya, ma'ana babu rikici ko kuma wani tashin hankali. Kuma waɗannan batutuwan da na bayyana su ne suka yi fice ko kuma na ce su ne suka mamaye yakin neman zaben ƴan takara, har ma kuma da tattaunawa su kansu masu kada ƙuri'a kafin zaɓe kenan.
To mun gode Sarfilu, sai can da rana za mu sake waiwayarka. To bari mu ƙarasa a gundumar Columbia a nan Shell kwatar fadar mulki ta Amurka, inda abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi zai ɗauko rahotanni. Malam Ibrahim, ba mu ɗanɗanan shirye-shiryen zaɓe a gundumar Columbia?
To Grace, lallai kan gamu a nan babban birnin ƙasar Amurka, Washington DC ko gundumar Columbia, a yau 5 ga watan Nuwamba, wacce take babbar ranar zaben shugaban ƙasa, wanda masu sanyi da wuri ko early voters suka fara tun a ranar Litini ta makon jiya. Kamar dai yadda kika ce na yi, zan fara da sharar fage da yake yanzu safiya ce kafin an jima in yi bayanin yadda aka gudanar da zaben a nan birnin Washington DC, wanda ake wa takin wurin da siyasa ke tafiya da kafa, tarihi kuma yake magana da baka. Shi dai birnin Washington DC, duk da yake shine babban birnin kasar, bai cikin jerin wurare mafiya tasiri a zaben Amurka, saboda a tarihance tungar jam'iyyar demokaratce, don haka jam'iyyar Republican ba ta ma kwatanta fafatawa a wurin saboda kar ta yi asarar lokacinta da kuma kudinta.
To kasancewa DC ba su da wakilan majalisun tarayya kamar sauran jihohi, ta yaya nasu zaben ya bambanta?
Wato kamar yadda zaben shugaban kasa yake a akasarin kasashen duniya, Amurka ma ko in ce a jihohin kasar da Washington DC, baya ga zaben shugaban kasa akwai kuma na delegate ko mukamin wakili a majalisar wakilai, wanda sabanin cikakkun ƴan majalisar wakilai shi fa delegate bai kada ƙuri'a kan kudurin doka a majalisar wakilan, sai dai kawai ya zama mamba a wani kwamitin majalisar. Akwai kuma zaben jami'an majalisar gundumar ta Columbia da ma wasu ofisoshi da ƴan kwamitin ilimi da kuma uwa uba mukamin magajin gari.
To waɗanne batutuwa suka ɗauki hankalin masu kada ƙuri'a a DC?
To Grace, game da batutuwan da masu kada ƙuri'a a Washington DC suka fi raja'a a kansu a wannan zaben, lallai akwai batun karuwar miyagun laifuka da rashin tsaro da bukatar bunkasa ilimi da bukatar gidaje da kuma kula da lafiyarsu. za kuma su kada ƙuri'a kan batutuwa na matakin tarayya irin su yancin kada ƙuri'ar da wakilci a matakin tarayya da batun adalci a tsarin zamantakewa wanda ya kunshi wasu ƙananan batutuwa kuma da dama.
Yaya za a iya kwatanta adadin masu kada ƙuri'a a DC da sauran jihohi?
Idris, bisa ga alƙaluma na baya-bayan nan akwai masu kada ƙuri'a ko in ce waɗanda suka yi rijista kimanin 800 a Washington DC. Game da batun cibiyoyin zaɓe kuwa, idan aka hada da cibiyoyin zaɓen wuri ko ali voting guda 25 da kuma na ranar zaɓen wato yau kenan, za mu ga an samar da cibiyoyin zaɓe aƙalla 80 a Washington DC. Wasunsu kuma na dauke da kananan rumfunan zabe da dama.
Kawai yanzu kimanin mutane nawa ne suka kada kuri'a a yawuri a DC?
To, Grace, ba zan iya samun tartibin adadi ba yanzu, amma kamar yadda na ce dazun, bisa ga alƙaluma na baya-bayan nan akwai masu kada kuri'a ko waɗanda suka yi rijista kimanin 800 a Washington DC. Idan aka yi la'akari da cewa a zaben shekara ta 2020 kashi 45 cikin 100 wato rabi kenan suka kada ƙuri'ar wuri wato tun ma kafin ranar zaben. Don haka ba mamaki mutane 400 zuwa sama sun riga sun kada ƙuri'a tun kafin yanzu.
To mun gode Malam Ibrahim, sai mun ji daga gare ka zuwa Anjima. To a gaida abokan aiki Mahmud Lalo a jihar Virginia, Safil Hashim Gumel a jihar Maryland da kuma Ibrahim Ka'almasi Garba a Washington DC fadar gwamnatin Amurka daga inda za su ci gaba da kawo rahotanni kan zaben da ake gudanarwa wannan wa'annan Amurka kai tsaye. A cikin sama da shekaru 9 kacal tsohon shugaban kasa kuma watakila shugaban kasa na gaba Donald Trump ya sake fasalin jam'iyyar Republican a kasar da ake fama da rarrabuwar kawuna. Wakiliyar murya Amurka Tina Trin ta duba yunkurin Trump na komawa siyasa a tarihi a wannan rahoton da abokan aiki suka fassara suka kuma gabatar.
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected President of the United States.
Kamata yayi wannan ya zama ƙarshen. To amma lokacin da ƙarshen ya zo, Donald Trump, shugaban ƙasar Amurka na 45, bai shirye amincewa da shan kayi ba.
If you count the legal votes,
idan kun kirga sai han ƙuri'u, zan yi nasara cikin sauki. Idan kun kirga haramtattun ƙuri'u, za su yi ƙoƙarin sace zaben daga gare mu.
Trump ya yi kira ga magoya bayansa da su hana majalisar dokoki tabbatar da sakamakon zaben a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021.
We fight like hell.
Zanyi gwagwarmaya bakin rai bakin fama. Idan ba ku tashi tsaye haikan ba, ba za ku sake samun ƙasar ku ba.
Abinda ya biyo baya lamari ne da a can baya ba a taba tsammani ba a Amurka, wanda ya kai ga tsige shi a karo na biyu. Yadda Trump baya buƙatar amincewa da a'a a matsayin amsa, babbar alama ce ta mutumin da a kullun yake kin amincewa da wani tsari.
I think what you see is
na tsammanin abin da ka gani shine wani mutum dake da tsananin ƙwarin gwiwa kan ra'ayinsa.
Intuition.
Ruth Butner da Susan Craig, ƴan jarida ne masu bin ƙwaƙwaf na jaridar New York Times, kuma mawallafan littafin Lucky Loser, wanda ya bi diddigin ainihin yadda Trump ya maida kansa zuwa wani hamshakin attajiri.
Tun
daga farkon shekarun 1980, bai taɓa amincewa da mutanen da ke da wata ƙwarewa a kowane fanni ba. A kowane lokaci yana ƙoƙarin haye su domin al'amura su zo daidai yadda yake buƙatar su kasance.
An lilikawa gine-ginen Trump sunansa cikin manyan haruffa na zinari, abinda ke bayyana burinsa na ƙoƙarin kambama kansa.
He was worth $200 million when he would talk.
Ya mallaki arzikin da ya kai dala miliyan 200 idan zai yi magana. Akwai wata tattaunawa da aka yi da shi a New York Times, kuma daga nan abin ya ƙaru zuwa dala biliyan 1 a sa'ar da yake magana ta sa'a ɗaya bayan shekaru 10.
Trump ya sami nasarar janyo hankali da kuma sama wa kansa suna da tambari a matsayin mai kulla ciniki. Ya sama wa kansa miliyoyin kuɗi ta wannan hanyar. To amma a tattare da wannan nasarar akwai wasu rikice-rikice. Kamfanoninsa sun gabatar da ƙorafe-ƙorafen durƙushewa har sau 6. Gidajensa na caki kuwa sun yi ta asarar kuɗaɗe kuma an rurrufe su. Trump ya sake sama wa kansa wani tambari da shirinsa na talabijin The Apprentice, wanda ya kai ga wata babbar rawa da ya taka.
Ladies and gentlemen,
ƴan uwa maza da mata, na shaida muku a hukumance cewa na takara shugaban ƙasar Amurka kuma za mu sake bunƙasa ƙasarmu. Ba tare da wata tantama ko dogon kace na ce ba, Trump ya zama ɗan takara mai rajin ci gaban ƙasa.
When Mexico sends its people,
idan Mexico tana aiko da mutanenta ba ta aiko da na ƙwarai, suna kawo mana miyagun ƙwayoyi, suna zuwa mana da manyan laifuka, suna fyaɗe. Amma kuma ina zaton wasunsu mutanen kirki ne.
A yayin da yake shugaban ƙasa, Trump ya naɗa manyan alƙalai biyu na kotun ƙoli waɗanda suka taimaka wajen soke dokar ƴancin zubar da ciki.
The US death toll now above 150,000.
A farko-farkon shekara ta 2020, annobar COVID-19 ta jarraba Trump ya hanzarta samar da rigakafi. Amma kuma ya fito da wata shawarar cewa masana kimiyya su yi nazarin amfani da sinadarin haskaka kaya wajen kashe ƙwayar cutar. A yayin da aka sami Amurkawa sama da miliyan 9 da suka kamu da cutar, kuma adadin waɗanda suka mutu ya zarce 230,000. Masu kada ƙuri'a a watan Nuwamba suka zaɓi Biden a matsayin shugaban ƙasarsu na gaba. Bayan ya bar ofis, Trump ya fuskanci tuhume-tuhume da dama na aikata laifuka, kuma ya kasance tsohon shugaban ƙasa na farko da kotu ta tabbatar masa da aikata babban laifi. Amma duk da haka, bai taɓa samun farin jini irin yadda yake a yanzu ba. Ya tsallake rijiya da baya a yunkurin hallaka shi har sau biyu a wannan shekarar. Hakan dai sai daɗa ƙara dangantaka yake yi tsakaninsa da magoya bayansa.
God has a plan for Trump. Daga cikin manyan al'amura na dawowa fadar White House a tarihin Amurka.
To, Madalla, Kamala Harris, ‘yar takarar shugaban ƙasa ta jam’iyyar Democrat da ta fito daga ɗaya daga cikin yankuna masu sassaucin ra’ayi na Amurka, ta yi gwagwarmayar siyasa kama daga mai yin tsayin daka wajen ganin an kiyaye doka da kuma mai hangen nesa da neman sauyi. Ga fassarar rahoton da wakilin muryar Amurka Matt Debley ya aiko daga Oakland, jihar California.
My mother was a brilliant
mahaifiyata haziƙar mace ce doguwa mai tsayi sosai da karnin harshenta.
Labarin Kamala Harris da aka haifa a shekara 1964 ya soma ne a unguwannin San Francisco. Mahaifanta baki Shimala Gopaland daga India da Donald Harris daga Jamaica sun haɗu ne a Berkeley ta jihar California, inda suka haɗu a matsayin haziƙan ɗalibai da za su yi karatun gaba da digiri a Jami'ar California. A shekarar 1960, Berkeley cibiya ce ta fafutukan kare haƙƙin bil'adama da zaman lafiya. Harris ta ce abubuwan farko da take tunawa da su shine zuwa da ita a wuraren tarukan gangami a cikin keken tura yara. A shekarar 1970, aure ya ƙare tsakanin Harris da mai ɗakinsa. Matar tare da ‘ya’yanta biyu mata ta sami wani gidan haya a Berkeley da aka fi sani da Flashland.
Wato sun zauna ne a saman cibiyar kula da yara ta daycare, saman cibiyar Shelton a cikin wani sabon gida mai ɗaki biyu da man ɗaki ɗaya.
Kawar Harris cin suna yara mai suna Porter ta ce sun haɗu a tashar motar makaranta.
Mu ne aji na biyu da ya kai ƙarshen nuna wariya a makarantun gwamnati na Berkeley.
Harris ta samu shiga Jami'ar Howard, wata babbar makarantar baƙar fata mai ɗimbin tarihi, daga nan ne kuma sai babbar kwalejin horar da lauyoyi. A lokacin da aka samu yawaitar ɗaure bakakin fata da dama a kurkuku a California, ta soma aiki a matsayin mai gabatar da kara. Aikin da akasari ake yi wa kallon banza a cikin al'ummar Amurkawa 'yan asalin Afirka.
Ta buƙaci shiga ne domin kawo sauyi ta yadda ba za a ci gaba da hukunta mutane a yadda ake yi ba bisa tsarin tsantsar ƙabilanci a fakaice.
A shekarar 2002, Harris ta shiga takarar muƙamin babban lauyan gunduma ta San Francisco.
There had never been a woman district.
Ba a taba samun mace a matsayin babban lauya gunduma ba. Gaskiya ne cewa asali ita ba daga babban gida take ba, amma tana da kwarjini.
Harris ta samu nasarar wannan takara kuma ta soma aiki ga dangadan tare da ƙara adadin yanke hukunci da wa'adin zaman gidan kaso ga waɗanda suka aikata munanan laifuka, a yayin da kuma take kula da waɗanda aka yanke wa hukunci a karon farko da masu ƙananan laifuka a shirinta na gyaran hali da ake kira Back on Track. An zaɓe ta a matsayin Attorney General ta jihar California a shekarar 2010. Ta matsawa bankunan Amurka lamba domin biyan kuɗi dala biliyan 20 akan almuddahana da madakarar bada rance, yaƙi da sana'ar miyagun ƙwayoyi ta kan iyakoki da masu safaran bil'adama, kana kuma ta shiga fafutukan raba daidai a sha'anin aure. A shekarar 2016 an zaɓi Harris a Majalisar Dattawan Amurka, inda nan ne take zama wata babbar murya a kan lamuran baki, kiwon lafiya da sake fasalin tsarin hukunta manyan laifuka. A yayin da ta yi suna kan tsauraran tambayoyi a lokutan zaman majalisa da ƙarfin da take da shi na bin diddigin manyan shugabanni, Harris ta kasance wata tauraruwa a matakin ƙasa. A shekarar 2020 Harris ta fito takarar shugaban ƙasa, inda gangamin yaƙin neman zaɓenta ya sha fama wajen samun alƙibla sakamakon cece-kuce da ya dabaibaye ma'aikatan.
Akwai labaran da ke cewa an samu shigar ma'aikata da yawa a gangamin yaƙin neman zaɓen nata, da kuma rashin samun hazikan mutane a kewaye da ita.
Biden ya samu nasarar samun tiketin tsayawa takara, inda kuma ya nemi Harris da Tamara masa baya a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa. Suka kuma sami nasarar lashe zaɓe, wanda ya sa ta zama mace ta farko kuma wadda ba baturiya ba da ta sami hawa wannan mukamin, yayin da ta fuskanci yawaitar bakin haure da ke yunkurin tsallaka kan iyakar Amurka ta kudanci. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta shigo da shugabannin yankuna domin magance rashin kwanciyar hankali da fatara.
She was supposed to be the one that
kamata ya zama ita ke kula da tsaron kan iyakokin mu, amma kuma ban sani ba ko ta ma taba zuwa can.
Ta ci gaba da bike kafa sosai a yayin da take aiki a zaman manzon Amurka a matakin duniya. Tana mai jaddada bukatar samun goyon baya da kashe wutar rikici, kuma akan wannan tafarki na tsallake duk wani shinge da kwazo fiye da tsammani. Harris ta kuma samu daukaka ta kasancewa yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat a lokacin da Biden ya janye daga takara ba zato ba tsammani.
To gaida malamai, kada ku sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, inda muke kawo muku shirye-shirye na musamman kan zaben Amurka. Kafin mu yi sallama ga Maryam da tashi muhimman kanin labarai.
Masu fafutukar kare haƙoƙin bil'adama a Najeriya sun caccaki yadda aka yi shari'a da tsare wasu masu zanga-zanga su 70 na lokaci mai tsawo, ciki har da matasa waɗanda suka shiga zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da aka yi a watan Agusta. Gurfanar da masu zanga-zangar a gaban kotu da aka yi ranar Juma'ar da ta gabata, cikin su har da ƙananan yara da yawa, ya sa ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama yin Allah wadai da gwamnatin ƙasar sosai. Ƙungiyar Amnesty International ta ce gurfanar da masu zanga-zangar a gaban kotu ya nuna yadda gwamnati ba ta mutunta doka, ta kuma yi kira da a gaggauta sakin ƙananan yaran ba tare da wani sharaɗi ba. Masu zanga-zangar su 76 da aka tsare tun a farkon watan Agusta ne suka bayyana a gaban babbar kotun tarayya, yawancinsu cikin mummunan yanayi. Daga cikin tuhuman da ake masu, wato da suke fuskanta, akwai cin amanar ƙasa da yunkurin kawo cikas a gwamnati. A ƙarƙashin dokar Najeriya dai, hukuncin kisa ake yankewa masu cin amanar ƙasa. Ƙasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, sun koma teburin tattaunawa a jiya Litinin don kammala yarjejeniya akan ɗaukar matakan kariyar yiwuwar aukuwar annoba, yayin da ɓarkewar cutar ƙyandabiri da Marburg suka jaddada buƙatar cimma yarjejeniyar cikin gaggawa.
To a gaishe ki masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya kamar da Niger, ƙarfe 3 agogon Ghana abokan aiki mu sake shigowa da rahotanni sabbi kai tsaye na zaben Amurka. Ga mai sauraro da ya tashi a makare, za a iya sake jin shirin baki ɗayansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi, ko kuma a shafinmu na internet, VOA Hausa. facebook.com za ku kuma ku iya yin tsokaci a shafukanmu na Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Maryam da injiniyarmu da kuma producer Alheri ke muku fata Alheri.